gari da gabawan mana ojo ke dilo ana suru wata men ana ai ku ta samu jiste kuma shi samu funa ana an kara ta mata friend
I'm a fool now.